Ta ka tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake hada mu a wannan rana ta 9 ga watan Ramadan shekara ta 1438 Hijiriya, wanda ya dace da 4 ne ko ga watan 6 shekara ta 2017 miladiya, a cikin darasin mu na matan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan kuna tare da ni, kun sani cewa muna magana ne akan Nana Sauda bintu Zama'a al-Amiriyya, ɗaya daga cikin manya-manyan mata da Annabi alaihi salatu wasallam ya aura, kuma matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta biyu bayan Khadija kenan, ya aure ta. Mun yi bayani akwai sabanin malamai shin tsakanin Nana Sauda da Nana Aisha wa aka fara aura. Imam Ibn Kathir Allah ya masa rahama yace sahihu, zance mafi inganci daura aure sai da aka fara daura auren Nana Aishatu, amma bata tare ba sai a shekara ta 2 bayan hijirar Annabi ta tare a Madina. Da aka daura auren Aisha, tunda bata tare bayani ya ce karama, sai Annabi ya auri Nana Sauda. To Nana Sauda kuma ana aurenta ta tare, tunda tana da shekaru tsohuwar mace ce, da mun ta kai shekara 50 da wani abu. Riwaya ana cewa shekara 55, wasu ma suna kai ta sama da haka. Kenan Khadija tana mutuwa, matar da ya fara zama da ita ita ce Sauda bintu Zama, wanda yau za mu yi bayani akan zamanta da ita da Aisha, kishiyar farko da Nana Aisha ta ci karo da ita ita ce wannan dattijiyar mata Nana Sauda. Amma bari ku ga dabara irin na dattawa, lokacin da suka haɗu aka kawo mata kishiyar ta Aisha kenan, yanda gidan ya kasance. Jiya muna magana akan hikimar da ta sa Annabi ya auri wannan mata duk da ta tsufa. Sai muka tsaya, na farko dai ku sani cewa ita ce matar farko da Annabi ya fara aurenta a musulunci, ita kuma falalarta kenan. Dan Nana Khadija Annabi ya aure ta ba a cikin musulunci bane. Nana Sauda hiya awwalu imra'a tazawwaja biha annabi sallallahu alaihi wasallam fil islam, ko tazawwaja annabi sallallahu alaihi wasallam fil islam. Ya tarar da ita tana cikin wahala kwarai da gaske, kasancewa ta musulunta iyayenta ba musulmi ba. Ya tarar da ita a cikin kunci na rayuwa, kasancewa mijinta ya mutu, wanda dan gidan bakkwanta ne mijinta. Ita ma auren gida aka yi, auren dangi aka yi tsakanin Nana Sauda da tsohon mijinta Sakran Ibn Amr. To wani abuwa sun haɗu mata guda biyu, kawai sai Annabi ya ce bari ya aure ta. Allah da hikimarsa, bayan Annabi ya aure ta ɗin, da ya lura da ikhlasinta, haƙurinta da juriyarta, sai gashi an samu danginta kuma suka yi ta musulunta. Saboda addini ya birge, suka ce in dai wannan addini na Muhammadu addini ne mai tausayi haka, Muhammadu a matsayinsa na matashi ɗan gata mai matsayi zai zo ya auri ƴar uwarmu da wannan shekaru nata, mu mun san cewa ya aure ta ne saboda niyyar taimako. Tunda ku da niyyar taimako ya aure ta, to mu kuma za mu shiga addininsa. Suka ce suna son Annabi saboda ya aure ƴar'uwarsu. Suka ce sun yarda da halin shi Annabin, sun yarda da ɗabi'ar shi Annabin. A nan nake so iyayena mata ku fahimta cewa ku rinƙa haƙuri da mazajenku a yanayi na rayuwa. Akan yi aure da wasu hikimomi a bayan auren. Yanzu mutum ya iya zuwa ya auri yarinyar da take musulunci.